بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Litinin 7 ga watan Juma'a saniya hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 27 ga watan September 1998. Idan ba a manta ba, muna karatun wannan littafi a sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha li Sheikh al-Muhaddith al-Allama Abi Abdurrahman Muhammad Nasir Din al-Albani wa hafizahullah. To Allah shirye din muna ainihin karkashin babin da ke bayani akan qira'atuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ba'da al-Fatiha, ma'ana karatu da Annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yake a bayan Fatiha. Me yake karantawa na daga surori, yaya yake karantawa? To bayanai suka zo mana a wancan karatu da ya gabata har inda الشيخ العلامه المحدث الالباني قام من حديث انس cewa wata rana annabi yana sallar asuba sai ya ji ainihin kukan wani yaro, sai ya tabbatar da cewa uwar yaron na tare da su ne tana sallah, don haka sai ta kaita wannan sallah aka marmaza aka gama ta. Wannan hadisi ne muka ji malam ne mana bayani akan malaman da suka ruwaito shi kamar al-Imam Ahmad da kuma ɗaya lafazin hadisin wanda al-Imam Abubakar ibn Abi Dawud ya ruwaito shi a cikin littafin shi mai suna Kitabul Masahif. To sakamakon bayani dangane da Kitabul Masahif din nan, sai muka dauko wasu matsaloli muna bayanai kamar haka. Daga cikin ainihin waɗannan matsaloli waɗanda muka fara bayanai akan su lokaci ya kure mana, akwai matsala ainihin da zagin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da hukuncinta. To kafin nan mun tattauna wasu matsaloli dangane da sallar qasr. Sallar qasr muka ainihin yi bayani dangane da al'amura da suka shafe ta a takaice, amma akwai matsala wadda ya kamata a yi bayani akai, ita ce game da hukuncin sallar qasr. Muka ce sallar qasr hukuncin ta wajiba ce, ma'ana sunna ce mai karfi kwarai da gaske. Idan ka batta da gangan kailefi inda ta kama ka, sai dai in wata matsala ce ta sa ka kin qasr ka cika sallah, to kuma wannan akwai sassauci akai. Kamar a ce kai matafiyi sai ka je masallacin da yake su mazauna gida ne, idan ka samu damar su bakka kai musulmanci sai kai limanci raka'a biyu, sai ka ainihin sallame su kuma su tura mutum ɗaya daga cikinsu sai ya ainihin ƙara sai musu jagorancin wannan raka'a biyu da ta rage musu ta sallar ainihin azhar ko la'azhar ko isha ko kuma ƙarashin ainihin haka ne, domin sallar magariba da sallar asuba babu ainihin wato qasr a kansu, ma'ana sallar azhar la'asr da sallar isha. Idan kuwa baka samu damar su bakka ka wuce kai limanci ba, to shikenan sai ka bi su sai ka cika sallah. Hadisi ya zo a cikin sahihin Bukhari, Abdullahi dan Abbas yayi wasu baki suka je suka same shi sai suka sauka a wurin shi, to sai suka ga in suna tare isu isu a masaukin su sai su sallar jami'i baki ɗayan su, guda daga cikin su ya wuce musulmanci kuma sallar qasr. In kuma suka taho masallaci suka samu liman sai su bi sai su cika sallah. Sai suka ga cewa abun ba da azanci ba ne, bari su yi tambaya. Sai suka ce ala gafarta malam, in muka zauna a gida ba mu sallah sai mu ce sai mu qasr, saboda tafiyan mu gaba ɗaya mu matafiya ne. Idan kuma muka zo nan masallaci tare da ku sai mu ainihin cika sallah. Ko yayi daidai? Sai Ibn Abbas ya ce ayyin haka sunnan annabin ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To kaga a irin wannan halin, ashe idan matafi ya cika sallah to ya dace da ainihin sunna, ya zo masallacin da ya samu za ta ainihin wato yi sallar gida sai ya bi su, to sai ya ainihin wato cika sallah. In kuwa da zai samu matafiya ƴan uwan shi tare suke ko ba tare suke ba, sai su haɗu sai su yi sallah. Misali shi ya taho daga Sokoto, wannan ya taho daga Kano, wannan ya taho daga Maiduguri, dukkan sai suka haɗu a nan Zaria, za su yi sallah, to mutum guda daga cikinsu zai iya wucewa sai zama ainihin liman, saura sai su zama mamu sai su yi qasr. To yin haka tunda sun haɗu isu isu da za su iya haɗa jam'i, ko da su biyu ne ko sama da biyu, ya fiye musu su je su shiga jam'i kuma su cika sallah ne. jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine a takaice daga cikin misalan larurorin da za su iya sawa mutum ainihin yana halin kaso kuma ya cika sallah amma in ba haka ba to gaskiya mutum yayi laifi saboda a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito da isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah yana so idan ya muku sauki ya muku rangwame to ku bi wannan rangwame da ya muku kamar yadda yake jin zafin in ya haramta muku abu ku je ku aikata shi ma'anan Allah yace kaza kada kai in ka je kai kaga zai fushi da kai to haka yayin da yace maka kaza din nan naga yana da tsanani akan ka na saukake maka sai kai ka ki dauka wannan ainihin saukakewa anan ma sai Allah ya sake fushi da kai dan me zai rangwama maka yi maka rangwame ka kika da rangwame alhali shi yafi sanin abin da ya dame ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ita ce ainihin mas'ala ta farko mas'ala ta biyu kuma ita ce mas'alar da muka fara bayani akan ta dangane da hukuncin zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan cewa duk mutumin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ainihin musulmi ne wannan mutum ya zama kafiri ya ridda to mun fara tattauna mas'ala dangane da irin makircin da ainihin kafirai daga cikin yahudawa da kristoci da mushrikai da waɗanda suke bin aƙidoji na kwaminisanci da makamantansu suke yi wa musulunci makirci har muka kawo zuwa kan la'ananne na kusa-kusan nan da aka samu wanda ke da suna Salman Rushdie a littafin shi da ya rubuta ayatu shaitan ma'ana satanic verses ayoyin shaitan wai yana zargin alqur'ani ayoyi ne na shaitan wai mala'ika jibrilu shaitani ne da yake kawowa shaitanin mutum Muhammadu dan Abdullahi sakonni duk ya mai da su shaitani to shine wannan sakamakon wannan ainihin littafi da ya rubuta kamar da muka bayani aka samu rabitatul alamil islami wato babbar kungiya wadda take mahadar manyan malaman duniyar musulunci suka zartar da hukuncin kisa akan shi sannan aka samu ainihin Khomeini shugaban yan Shi'a na Iran shi ma ya bada wannan hukunci to muka yi bayanai a waɗancan karatuttuka da suka gabata cewa lalle wannan hukunci haka yake Qur'ani da sunna da ijma'in al'ummar musulunci cewa duk inda aka samu wani bayahude ko kirista ko bamaguje ko mushriki ko dan communist ko wani wanda bai ba musulmi ba ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to rangwamen da musulunci zai mishi kawai shine kwaya daya musulunci zai saurare shi ya musulunta in ya musulunta musulunci na gaskiya shikenan addinin musulunci ya yafe shi ya kyale shi idan ya kiya musulunta to musulunci zai kama shi ya kashe shi a matsayin shi na kafiri idan kuwa musulmi ne ya ainihin zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine hukuncin kamar yadda zamu zo ainihin mu yi bayani amma dangane da shi wancan kafiri idan ainihin ya faɗi wata kalma game da Allah ko game da Al-Qur'ani ko game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadda wannan kalma tana bayuwa tana hukunta zagi ga Allah ko ga ma'aiki ko ga littafin Allah sai aka ga dama wannan kalmar yana fadanta a cikin addinin shi to anan malamai suka ce ba a taba shi ba misali kafiri ne kirista sai zo yace Allah yana da da ko kuma yace Allah uku ne ko yace Allah dayan alloli uku ne wannan kalmar da ya zagi ce ga Allah domin a cikin hadithul qudsi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa dan adam yana cutar da ni Allah yana cewa hadithul qudsi Allah yana cewa dan adam yana cutar da ni yana ainihin zagin zamani kuma ni ne zamani dan adam na cutata yana cewa ina da dani kuma ba ni da da ashe kaga zagi ne a ce Allah yana da da Qur'ani kuma ya bayyana mana karara cewa yayin da aka ce Allah yana da da sai sama te kamar ta rushe ta fado ta danne jama'a kasa te kamar ta burma duwatsu su kamar su ainihin rugurguzo su turmushe jama'a takadu samawati wal ardu wa takadu samawati wa tafattarna wa tanshaqqu al ardu wa takhirru al jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda Allah madaukakin sarki yake sama sai te kamar ta tsatsage ta fado kasa te kamar ta burma duwatsu su kamar su fado su sittirmi shi mutane ba dan komai ba sai dan an ce Allah yana da da wannan kalmar da ka gani a yayin da take mai sauki ce akan harshen wasu, wannan kalmar kaji bala'in da take neman ta jawo wa duniya. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, bai kamata ba, bai dace a ce Allah ya dauki da ba ma. Ma'ana kafirai sun kasu a kalla kashi biyu dangane da cewa Allah na da da. Akwai kafirin da suke cewa ittakhadha Allahu walada, akwai wanda suke cewa kuma walada Allah. Ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allahu wa innahum lakadibuna, akwai kafiran da saboda ƙarya har cewa suke Allah ya haihu, kamar yadda ka san matarka ta tsuguna ta haifa maka ya koda, to haka suke cewa Allah ya haihu. Akwai kuma wanda suke cewa a'a Allah ba haihuwa ya taba yi ba, amma da wani mutum ne ya haihu sai Allah ya girmama wannan mutum da dan shi, sai maiba wannan ainihin da ya zama dan shi, kamar Yahuda da suke cewa Uzairu dan Allah ne, kama ainihin kristoci da suke cewa Annabi Isa dan Allah ne. Da yawanci daga cikin su ba suna nufin Allah ne ya haife shi haihuwa irin yadda matarka ta haifa maka da ba, sai dai suna nufin ittakhadha, ya maida shi dan shi. To Allah yana jin zafin wannan kalma, Allah baya son ta. To kaga wannan kalma ai zagi ce, amma dan Kirista ya zo ya ce Allah yana da da, ko kuna hira da shi ya ce Allah dayan alloli uku ne, duk wannan ba za ka ce to ya gaji Allah ba, bari a kashe shi. A dama wannan magana sananniya ce a cikin addini shi. Da za ku zo kuna magana da kai da wani Kirista ko ka ji shi yana wa'azi, sai ce shi bai yadda Muhammad dan Abdullahi manzon Allah bane. Wannan kalma lallai tana hukunta zagi, domin fassarar wannan kalma hakika shine Muhammad dan Abdullahi ya zo ya yi ƙarya kenan, ya ce Allah ya aiko shi, kuma ba Allah ya aiko shi ba. Kaga ya ƙaryata Annabi kenan, wato yana tuhuma Annabi da yayi ƙarya. To duk wanda ya ce Annabi yayi ƙarya, to lallai kafiri ne, wannan hukuncin shi hukuncin a kashe shi. To amma tunda shi lazimin wannan aqidar addini da yake bi ta hukunta mishi, shi a yadda ya dauka ba zai imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, to dan ya ce bai yadda Muhammad dan Abdullahi manzon Allah bane, ba za a hukunta shi ba anan. Domin dama wannan irin batacciyar aqida da yake a kai ta lazimta mishi haka. Dan ya ce bai yadda Alkur'ani magana Allah bane, dan ya ce Alkur'ani din nan zantuttuka ne kawai Muhammad dan Abdullahi ya ainihin farfade su, ko kuma ya tsara su ya rubuta su, ko kuma wata kalma makamanciyar wannan, duk baki ɗaya a ƙarƙashin wannan da za a kama shi a hukunta shi ba, domin dama bai yadda da Alkur'ani ba. Don inda ya yadda da ainihin Alkur'ani, to da ba zai ainihin faɗi irin wannan kalmar. Amma da zai zo ana magana sai dubi wata bakar magana, sai ya ɓata ga Allah, ko ya ɓota ga Alkur'ani, ko ya ɓota ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wadda yake ba haka take dama a cikin addininsu ba, ya faɗe ta ne yanzu nan don cin mutunci da reni da wulakanci. To kaga a wannan halin shine za a hukunta shi, kamar yadda ainihin aka samu wani Kirista a zamanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zagi ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ainihin kama shi ya kai shi wurin khalifan musulunci, aka kama wannan Kirista aka kashe shi. Sakamakon haka shi kuma Ibn Taymiyyah ya dauki ainihin hannun shi mai daraja da alkalamin shi mai albarka, ya rubuta littafi mujalladi guda, ya sanya mishi As-Sarim al-Masluli ala shatin ar-rasul, zarairan takobi a doran wuyan duk wanda ya zagi manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. Ina fatan jama'a mun fahimci wannan. To don haka a takaitan takaitawa, hukuncin Kirista kenan, ko da Yahudi ko da kafiri, in ya zagi Alkur'ani ko ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya zagi Allah. Dangane da musulmi kuwa, idan har ya sake ya zagi Allah ko ya zagi Annabi ko ya zagi Alkur'ani, ko yadda awar na kasa dangane da Alkur'ani, ko yadda awar cewa wannan Alkur'ani da muke karantawa ba shine Alkur'anin da Allah ya saukarwa Muhammadu dan Abdullahi ba, to wannan ya ainihin zama kafiri, ya yi ridda, hukuncin kisa ne a kan shi. Idan ya dawo ya tuba akan wannan ridda da ya yi, sai a ce to an ji. Amma duk da haka dai wannan hukunci ya zartu a kan shi a matsayin haddi. Amma da bai tuba ba, to za a zartar mishi da hukuncin a matsayin ainihin wato ridda. Amma yanzu a matsayin haddi ne kawai za a tsayar mishi da shi. To don haka Salman Rushdie din nan da ya ainihin zagi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda muka fara bayani, kuma za mu zo mu ƙara bayanai an jima insha Allah, musulmi ne asalin shi. To tun da ya wannan danyen aiki, to ya zama kafiri, don haka wannan hukuncin kisa ya tabbata a kai shi. Babu wanda ya isa a duniyar nan da ke rayuwa a bayan ƙasa kakaf wanda zai iya yafa wannan hukunci. Kowane ne yace ya yafa wannan hukunci ya zama zindiki. Mun fahimci wannan da kyau ko da ma? To wannan dalilai dangane da cewa wanda ya zagi Allah ko ya zagi Annabi ko ya zagi Al-Qur'ani ya kafirta, dalilai ne da suke tabbatattu a cikin Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ijma'in al'ummar musulunci, na daga cikin ainihin dalilai waɗanda suka zo aikace a cikin hadisai sahihai wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin shi. Sai dan akwai wani shugaban Yahudawa, Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf shugaba ne na Yahudawa, sai ya munanan kalmomi ga addinin musulunci da kuma zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Manzon Allah ya miƙe cikin sahabbai yace, wane ne zai kawo mini kan Ka'ab ibn Malik? Wannan mas'ala ce mai wahala, ba za ka san wahalar wannan mas'ala ba sai ka auna ta. Kamar yanzu limamin ku ko limamin anguwar ku sai ya miƙe yace, wane ne zai je kawo mini kan Benjamin Netanyahu, shugaban Yahudawa na ainihin ƙasar Israel, ko kuma ya je kawo min kan Bill Clinton, shugaban ainihin kafirai na America? Wannan mas'ala ce mai sauki. To dan haka su kansu sahabbai lokacin da manzo Allah ya ce, wane ne zai kawo mini kan Ka'ab al-Ashraf, domin ya cuci Allah ya cuci manzon Allah, sahabbai suka yi shiru. Mas'ala ce mai wahala, ga jarumai a cikinsu, ga sadaukai a cikinsu, amma ina za ka samu wani gwarzon saurayi mai suna Muhammad ibn Maslamata sai ya ɗaga hannu ya ce, ni ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekarun shi tsakanin 30 zuwa 33 a wannan lokacin. Wannan sahabi ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa mishi albarka, yace ka je Allah ya taimake ka. Muhammad ibn Maslama da ya tafi, sai aka zaga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullahi, yau kwana uku Muhammad ibn Maslama ya kasa cin abinci. Manzo Allah yace, lafiya? Aka ce, saboda alƙawarin da ya maka na zai je kawo kan wannan kasurgumin kafiri, zai iya ba zai iya ba, shine takaiti da damuwa ya hana mishi cin abinci. Manzo Allah yace, ku ce saki hankalin shi, saki zuciyar shi, ya ci abinci, ya roki Allah, Allah ya taimake shi akai. To da Ibn Maslamata Muhammad kenan ya ji wannan mas'ala mai sauki ce, sai ya saki ranshi ya ci abinci, sai ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi ya ainihin halatta mishi yin ƙarya dangane da wannan mas'ala. Ba wai halatta mishi yin ƙarya a buɗe ko da yaushe ga dama yayi ƙarya ba, akan wannan mas'ala. Li'anna al-harba khud'a, yaki sai da dabara. Kuma in ya halatta ka yi wa matarka ƙarya, an kaso mata a tamfa ƴar Najeriya, ka je ka yago takardar Ingilishi kamar na, ka je ka ce uwar gida ya fa Ingilishi na siyo miki kin ganta, dan a ƙara zaman lafiya, aure yayi lafiya lau. To balle wajen kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake duk abin da zaka faɗa ka je ka faɗa, ya halatta maka. Dama Allah ya rufe hanyar kofar yin ƙarya da harshen manzon Allah. Yanzu kuma Allah ya halatta maka, menene naka ba sai kai ba kawai? Wajen kashe ainihin Ka'ab ko na ce wajen kashe? Wa wajen kashe Ka'ab, wajen kashe Ka'ab kuskuren tuntuban harshe. Na'am, Ka'ab ibn al-Ashraf, Ka'ab ibn al-Ashraf, ba Ka'ab ibn Malik. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shine ainihin sai wannan sahabi ya ɗibi wasu daga cikin sojoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sojojin Muhammad kenan ko, sai suka tafi suka je, sai ainihin shi ya keɓe sai ya samu Ka'ab al-Ashraf. Yace, Ka'ab al-Ashraf, nazo da wata mas'ala ne mai muhimmanci, dan haka nake so za mu gana, amma wannan mas'ala akwai sirri matuƙa, babu san kowa ya san abin da ake ciki, ban san kowa ya ji tsakanin mu. Ka'ab al-Ashraf yace, babu laifi. Yace, wannan mutum da ka gan mutum nan muna tare da shi, wato Annabi kenan yake nufi, mun jawo shi, amma gashi ya fitine mu yanzu, ya buwaye mu. Yace, to ai dama mun gaya muku karambani da zangai yasa kuka je kuka ɗauko shi. Yace, to yanzu muna so za mu yaƙe shi ne, amma ka san takubbanmu ba takubba ne waɗanda suke shahararru da za su iya mana aikin nan aiki ne ba. Mun zo ne wurinka ka ba mu ainihin aran takubbanka. To ba Yahuda ya ji za a yi manzon Allah juyin mulki, za a yi manzon Allah tawaye, ba takobi ba, ko me ba zai bayar ba? To amma kuma fa ba Yahuda akwai shi da son kuɗi, ba Yahuda shi ne ba Yahuda. Ya ɗibi takubban shi ya bayar haka siddar, sai ga ba zai yiwu ba. A'a, sai dai me za ku ba ni riƙe a matsayin jingina, sa'annan in dibi takubban ainihin in ba ku. Wai shi bai amince duk da gashi fa aiki ne za a yi mai wanda shi a wurin shi abin alheri ne, amma duk da haka bai yadda ainihin ibada takubban shi ba, saboda alqur'ani dama ya bayyana mana sirrin su tun zamanin yahudawan farko madiya annabi Musa alaihi salatu wassalam. Suka ainihin ɗibo zinaran su kuɗaɗen su suka tattara da shine suka yi wannan dan maraki da suka koma suka bautawa. Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min hulliyihim ijlan jasadan lahu khuwarun, mutanen annabi Musa suka samu ainihin gwalagwalan su da suke sawa, wato kuɗaɗe kenan, tunda wannan gold da ka gani dan kunne ne ko abun waya ko sarka kuɗi ne, sai suka mai da shi suka narke shi sai ya zama ijlan dan akwai dan maraki lahu khuwarun, in aka zungure shi yana kuka suka kewaya suna bauta mishi. Kaga suna bauta wa me kenan? Kuɗi. To daga ƙarshe sai Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla, sai aka sanya ainihin san wannan dan maraki a cikin zuciyarsu, wato san kuɗi kenan. To dan haka duk inda ba Yahude yake san kuɗin tsiya a wurin shi suna da yawa. Na kaɗin nan ma in ya ci Allah ya ce illa ma dunta alaihi qa'iman, sai kayi mishi tsayin daka sai ya gaba ka maguza shi tukuna za su fita. To balle kuma a ce nashi ne ya ɗiba ya baka, dan haka sai ya ce ba zan ɗauki takubana in baku ba, sai dai in za ku jinginar mini da matayanku. Muhammad ibn Maslama ya ce habaka abu mai za ka yi da matayanmu, wa anta ajmalil arab, ka fi kowa kyau a cikin laraba, mai za ka yi da matayanmu? Sai ya ce haka abin yake kuma, ya ji an tara mai ƙasa kenan. To abinda za a yi, ku ɗibi ƴaƴayenku ku bani jingina in ɗibi ta kuba in baku. Suka ce a kuma su girma a zo a nemi su gori cewa an taɓa jinginar da su? Sai ce to haka ne. Kaga ba Yahude wato a ɗibi ƴaƴayen a bashi kafin a zo karɓe ya lalata aƙidar su, kuma a dawo mishi da ainihin dukiyar shi yadda take, shi ya ci riba kenan. Muhammad ibn Maslama ya ce sai dai mu kawo maka waɗannan takubban namu, waɗannan lalatattun nan duk baki ɗaya ka rike su, mu kuma sai ainihin mu karɓi naka. Ya ce wannan magana haka za a yi. To amma wannan yarjejeniya bai kamata wani musulmi ya sani ba, bai kamata ta ɓangarenka kuma wani ba Yahude ya sani ba, kuma wannan matsala bai kamata a yi ta da rana ba, da daddare za a yi ta tsakar dare a bayan gidanka cikin wannan saura da juji-jujin nan da ke bayan gidanka, sai a haɗu a nan. Ka'ab al-Ashraf ya yadda Muhammad ibn Maslama ya je ya ɗibo waɗannan sojoji nashi, ya zo ya shirya su, kowa ya tsaye da shi kwanar da ya kamata ya tsaya, ya ce da zaran kun ji na da fukan kafiri na ce dunakum, dawa Allah ya haɗa ku, to sai ku kai da kanshi kawai. To shine ya je da tsakar dare ya sallama da shi. Matar shi ta ce Ka'abu lafiya za ka fita tsakar daren nan? Ya ce me ruwanki? Ta ce wallahi ina jin digar jini a kan ƙashi, ina jin ƙarnin jini yana zuba. Ya juya ya mata bambami irin na mazaje mai gida, ya barazana ya fita. Yana fita suka haɗu da Muhammad ibn Maslama, da suka gaisa Muhammad ibn Maslama ya ce kai Ka'abu kana ƙanshin wani turare mai ban sha'awa. Sai Ka'abu ya ce ai ina tare da sabuwar amarya ta ce min ajmalil arab, daga cikin laraba mafi kyau. Ya ce kai turaren nan naka masha Allahu, ka bani kanka in sansana, ya dafa kanshi ya sansana. Ya ce Ka'abu turaren nan naka ya kai ban mamaki, ya jinjina wa turaren. Suka ji gaba da tattaunawa, suka ce ana tattaunawa ana ƙara ƙulla yarjejeniya yadda za a yi a karɓa, yadda za a yi a dawo da takubba. Sai ce Ka'abu turaren nan naka kai bani kan nan naka in sake sansanawa. Ya sake miƙo kanshi haka yana sansanawa. To kaga shi nan yana alfahari ana sansana kanshi, akwai turare mai annuru mai ƙanshi. Sai kawai Muhammad ibn Maslama ya ce dunako, sai suka zo sai suka sare kan. Yana faɗar haka ainihin sun sare kai, dama na hannun shi. Sai ruga da gudu gida ya je ya aje shi a buhu ne a kwando ne a ina ne, aka yi sallar asuba, ya zo ya ainihin yi sallah gaban manzo Allah, ya ce ga alƙawari ya cika. Manzo Allah ya jinjina wa Muhammad ibn Maslama, ya ainihin sanya mishi albarka. To wannan shi ya nuna cewa duk sa'an da wani kafiri ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, idan manzon Allah na da rai, to wannan laifi shi aka yi wa mu kuma an yi mana, amma muna biye da shi. Idan ya ce a kashe wannan, to ba wanda ya isa a yafi. Idan kuma manzon Allah ya ce na yafi, shi kenan matsala ta yafi, babu kuma wanda ya isa ya zartar da hukunci a kan haka. karkashin haka aka samu wasu ƴaƴa guda biyu na Zuhair ibn Abi Salma. Zuhair babban mawaki ne, duk wanda ya karanta adab ya san ainihin tarihin shi. Dattijo ne cikin mawakan jahiliya maguzawa, amma mutum mai tawali'u mai daddaku, yana da waƙoƙi wanda yake yana daga cikin manya-manyan shu'ara sita na jahiliya. Zaka ji yana cewa sa'intu takalifal hayati wa man ya'ish 80 haulan la abalaka yas'ani. Yace ni Zuhairu rayuwar nan ta gurga ni yadda ya kamata. Yace na rantsi maka da Allah, duk wanda ya shekara 80 a duniyar nan, duniyar nan sai ta gundure shi. To yana da ƴaƴa guda biyu, akwai Ka'abu cikin ƴaƴan shi, ba wancan Ka'abu ba, Ka'abu ibn Zuhair. Akwai kuma Bujair ibn Zuhairin. To waɗannan ƴaƴa nashi suna zaune ainihin a garinsu wanda yake ƙasar tasu na ƙarƙashin ƙasar Makka ne, amma daga gefen iyakar Madina. Sai suka ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin ubansu ya mutu tun a zamanin maguzanci. To sai suka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai shi Bujair sai ya ce wa ainihin Ka'abu, ya Ka'ab, ka tsaya ka yi kiwon awakin nan, ni kuma zan je in binciko mana labarin mutumin nan da ya ce Allah ya aiko shi. Yadda duk ta faru to za ka gani. Bujairu da ya zo yana zuwa gaban manzon Allah sai ya ji ƙaunar musulunci da manzon Allah ta shiga ransa sai ya musulunta, ba wani bincike ba wani abun nan, ya musulunta ya ci gaba da koyon addinin musulunci. Labari ya kai wa Ka'abu cewa lallai dai dan uwanka ya musulunta. To kun ga dama ubansu babban mawaki ne, kuma su ma sun yi gado. Sai shi Ka'abu sai ya rubuto baitutuka na waka, yana aibanta dan uwan, dan ne mun yarjejeniya da kai, zaka je jiyo mana labari kuma ka je ka makale. To ya ci mutuncin dan uwan shi a cikin waɗannan waƙoƙi nashi, kuma ya ci mutuncin musulunci da musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bujairu ya dauki wannan wasiƙa da waƙe ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya karanta mishi. Manzon Allah ya fushi yace aje a zo da kanshi sallallahu alaihi wa sallama. To sahabbai akwai cika aiki, shi kuma wannan Bujairu lallai ya san sahabban nan manzon Allah ya ce to ba su saurarawa, domin kamar yadda ainihin wasu kafirai suka taba zuwa za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko su Hiraqal, ko su ainihin wato abin nan sarakunan kasar Farisa din nan, su Hiraqal ko Kisra, ko su Hiraqal ko Kisra. To da suka tafi suka ainihin je sai suka yada zango kusa da inda tawagar manzon Allah take, sai aka tura mutum guda yaje yo patrol ya binciko ya duba yaya suke. Da yaje ya kewaya ya kewaya ya shiga ya fita cikin su, da ya koma sai ya ce ranka ya dade. Waɗannan mutane yadda ka san kake sha'awar rayuwa haka suke sha'awar mutuwa. Abun ba dama, yadda kake son kai ka rayu a duniyar nan, su kuma mutuwa haka suke sha'awarta. Sai aka lallaba sai aka koma, dama ba a je an buga ba, balle jiki ya tsani. To saboda haka wannan dan uwa na Ka'abu ya san irin yadda sahabbai suke da bin umarni, don haka sai ya rubuta dan uwan shi wasiƙa cewa ga hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zarta akan shi. Don haka sai dan uwan ya ga abin da ya fi mishi zaman lafiya ya zo ya musulunta, don dama dan uwan ya ba shi shawara cewa in ka zo ka musulunta shikenan, yana da sauƙin al'amari, zai yafe ka akan duk waɗannan abubuwa. To da ya tashi ya tozo musulunta, sai ya yi rawani haka, sai ya amawali irin na sarakunan mudinnan da suke yowa, a zo a rufe hanci a rufe ko ina kamar rawanin buzaye, sai kaga sai ido kake kallo, ta san da wahala ka iya gane mutum. To wannan mutum ya tawo haka ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ainihin musulunta ya kalmar shahada, sai ya ce manzon Allah al-amanu ya rasulullahi, amma a bani amana kafin in bude fuskata a ga ko ne waye. Manzo Allah ya ce an baka. Sai ya bude fuskar shi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ganshi. Manzo Allah ya yi murmushi, tunda ya ga ya musulunta kuma ya nemi a bashi amana, an kuma bashi ai yayi dabara shi ma ko. A wata riwaya aka ce sai da ya shiga cikin alfarma Abubakar, Abubakar ka zo ka kai ni in je in musulunta da dabara kaza kaza, shine yayi wannan amawali, yayi wannan nadi. Allah ya shiryar da mu. To lokacin da ya ainihin musulunta, kamar da muka ce dama mawaka ne, sun gaji waka kenan, su waka kan gidansu ce shine ni ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waka. In kai adab ka san tan, aka ce batat su'ad, waka ce wanda ya tashi yayin manzon Allah, ya yabi manzon Allah, ya yabi manzon Allah iyaye da kakanni, ya wasa manzon Allah. Manzon Allah ya ji dadin wannan waka, sai ya dauko mayafin shi dake jikin shi, sai ya rufa mishi a jikin shi. ya yafi mishi kenan ko wannan mayafi yana nan har yanzu a cikin museum gidan tarihi na kasar Turkiya har yanzu mayafin yana nan dare wani babban malami da ke Jami'ar Islamiya Kulletul Hadisi Sharif yace ya taba zuwa kasar Turkiya ziyara ya je har ya yafi wannan mayafi shi ma ya albarkatu da mayafi wannan waka yi miki ya tabbatar su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun asriha lam yufid maqbulu ya ci gaba da doguwar waka yana yabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala kullu khalilin kuntu amiluhu la alfiyannaka anni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la ubalikum fa kullu ma wa'ada arrahmanu maf'ulu kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu nubbi'tu anna rasulallahi aw'adani wal afwu inda rasulillahi ma'mulu inna ar-rasula lasayful yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu haka yaci gaba da yabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wa'azozi a cikin waka tashi manzon Allah ya ji dadi shine ya kawo wannan kyauta da ainihin tukuici sai yayi mishi fa salawatullahi wa salamu alaihi to sai wannan sahabi sai yace to ya rasulullahi ya kamata ka tashi da ni ka yi jawabi a jama'a a ganni na tuba na musulunta dan kada a hada wani lungu wani ma ke ni kuma kaga subhanallahi na musulunta ai aka tashi aka yi jawabin shi ya musulunta ya tuba dan uwa ne shikenan ya zama dan uwa sai ya zama dan uwa ba sauran kisa kuma to kun ji don haka mun aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya yafe magana ta yafu idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai yafe ba to babu wanda ya isa ya yafe wannan magana a cikin duniyar nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar din to jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarƙashin haka yanzu dai kowa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba shi da rai dan haka in aka zagi manzon Allah to yanzu matsalar ta zama manzon Allah na bin mubashi sai mun je mun kwato mishi wannan haƙƙi to kamar yadda bayanan suka gabata sai aka zo aka samu shi wannan Salman Rushdie ya bakaƙen maganganu ya zagi ainihin addinin musulunci ya ci mutuncin shi littafi The Satanic Verses wannan littafi da yayi ya ainihin yi shi kamar yadda muka gabatar da bayanai tun 1980 wato shekara 10 da suka wuce to wannan littafi sai aka hukuntar da cewa Salman Rushdie ya zama kafiri kuma malamai na musulunci ina gaya muku sun fi 30 da suka yi rubuce-rubuce a kan shi tsakanin Larabci da Turanci da sauran harsuna to ana nan shi Ayatullah Khomeini har ya ba da tukuici akan cewa wanda bi ya kaso mishi shi to zai ba shi dala miliyan 2 dala America tare da cewa duk dala ɗayan an canza ta tana kwatankwacin naira 85 ko naira 90 ta Najeriya to a ce za a baka naira 85 so miliyan 2 wannan tukuici ya kai tukuici suka je suka kafa tarkuna mutanen Iran a kasar ainihin a Angela kamar yadda za ku ji Salman Rushdie an jima kadan za mu sa rahoton shi yana fadi da bakin shi yace tarkuna an kafa mishi kwatankwacin tarko fiye da 20 yace hari kuma an kai mishi hari fiye da 30 yace amma ba a kama shi a kokwaya daya ba to Allah cikin ikon shi shekara da take yau kamar shekara daya da ba da wannan fatawa sai shi Khomeini ya rasu da Khomeini ya rasu to fatawa dai tana nan domin wannan fatawa da ma ba fatawar Khomeini bace lunzami ya fi karfin bakin kaza dan haka kamar yadda bayanai suka gabata lokacin da wannan fatawa ta fito Khomeini ya bayyana wannan magana na gaya muku kafin wannan magana ta Khomeini ta fito akwai fatawa ta Rabitatul Alamin Islami amma fatawar Rabitatul Alamin Islami a mujallu suke yada su sai kuma ainihin gidajen talbijin din su da gidajen rediyoyin su kuma nadiran ne amma galibin fatoyin su sun fi fitowa a cikin littafai akwai littafi da Rabitatul Alamin Islami take yi suna kira Mujallatul Rabita ana buga shi mujalladi yanzu ana mujalladi na 37 wata rangan fito muku da samfurin wannan littafi ku gani mujalla ce suke bubbuga to a ciki suke fitar da wannan fatawa to amma shi Khomeini da yake ya faɗa an yada magana a gidan radio dan haka sai aka ji wannan fatawa ce kawai ta Khomeini dan haka har ra'ayin Shi'a an san tashi suna alfahari idan ni da iri na mun ce ai shi kanshi Khomeini kafiri ne sai su ce to da aka kashe da aka zagi manzon Allah waye tashi hukunci wane ne ya faɗi hukunci eh a wanda kuka sani shine ainihin Khomeini to amma mu ai mu ahlus sunna ne kuma mu ahlus sunnancin mu na salafiyanci ne mu ba ahlus sunna bane ɗan bid'a kungiyanci ko mazhabanci ko ɗariƙanci ba zai ja mu ko iblis ne yayi magana sai mun faɗi jewa gaskiya ce in maganar gaskiya ce shi kuma mutum yana nan a matsayin shi na iblis jama'a mun fahimci wannan da kyau ko mun kawo dalilai akan haka dan haka lokacin da Khomeini ya wannan magana muka samu wasu danginmu daga cikin ahlus sunna hassadar kungiyanci ta nemi jan su ce wannan hukunci ba daidai bane kamar yadda dai bayanai suka gabata duk wanda ya san tun wannan lokaci an ta jayayya nake faufau wannan hukunci da Khomeini yayi haka yake daram a cikin musulunci wanda duk yace ba haka bane ya ga nabin diki ko wane ne shi ba Khomeini muka goyi baya ba ba abin da ya kammala da Khomeini mu dangantakan mu muke kallo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma abin da yazo cikin karatun musulunci dan haka duk wanda ya faɗi magana daidai billahi allazi la ilaha illa huwa ko Benjamin Netanyahu ne shugaban Yahudan duniya kenan wallahi sai nan ce daidai ce in yaso mu ce shi kuma shugaban Yahudawa ne ba za mu ki Allah muna kin ka saboda muna kin ka kake Allah kuma mu ki gaskiyar da tazo daga Allah ba ah to ya zama ba ma kaunar Allah kenan kuma dan haka mu muna kaunar gaskiya kuma muna kin ƙarya muna ainihin kaunar muna kin ƙarya kuma muna kin mutanen da suke ƙarya dan haka Khomeini shi kan dan shi ane Rafidi shi kan shi ya ci mutuncin manzannin Allah da annabawan Allah da manyan mala'ikun Allah da littafin Allah da sunnar manzon Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka je ka karanta babban littafin shi da yayi dangane da tozarci da yawa sahabban manzon Allah da tonan asiri da nasilili da bankada mutuncin su da yayi sai kuma littafin Kashful Asrar Khomeini yana kwatankwacin shekara guda da rabi ya rasu ya rubuta wannan littafi Kashful Asrar tonan asirin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka bin su jumlatan wa tafsilan yana cin mutuncin su sannan yazo littafi al-hukumatul islamiyya yace wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman ma yablughu malaku muqarrabun wa la nabiyyun mursalu yace na daga cikin aqidojin mu na Shi'a cewa mala'ikan da ke kusa da Allah da manzon da yake annabin Allah ne bai kai darajar limamai daga cikin limamun na Shi'a guda 12 din nan ba duk wanda ya faɗi wannan magana ya zama kafiri ku je ku duba littafin Ashifatu al-Qadiyya yace na daga cikin aqidar ɗan Shi'a suna cewa limaman su sun fi annabawa da manzanni daraja yace duk wanda ya faɗi wannan magana kafiri ne magana tana nan a cikin Ashifa to kamar yadda me Ashifa din nan ya kafirta wannan magana ta Khomeini me Ashifa kuma ya sake kafirta irin wannan magana ta Salman al-Rushdi dan haka yanzu da Salman Rushdi da Khomeini sun haɗu ta hanyar zama kafirai amma sun rabu ta sababin da yasa suka zama kafiran shi yasa idan wani ya ki yin ruku'u a sallah da gangan sallar shi ta baci idan wani ya ki yin Fatiha a sallah da gangan sallar shi ta baci dukkan ku sallolin ku sun baci amma hukuncin da ya batar da sallolin ku ya bambanta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kun ji wannan ita ce tsabagiyar gaskiya wallahi ba ma goyon bayan wani ahlus sunna dan izala sai dai gaskiya muke goyon baya ba ma kin wani kowane ne sai dai in ya ainihin ki gaskiya kana kin gaskiya ba abin da ya hada mu da kai kana ainihin san gaskiya to mun samu dangantaka da zumunci tsakanin mu da kai to bayan shekara 10 da wannan hukunci kuma sai kamar yadda bayanai suka gabata ana nan sai su kasashen ainihin turai sai suka yi ta gwagwarmaya su samu hada dangantaka tsakanin su da Iran kasa ta farko da take kokarin haka ita ce kasar da tafi kowace fada da ainihin Iran ita ce kasar America kuma su kansu mutanen Iran sun fi kowa sun fi ainihin fada da America fiye da yadda suke fada da kowace kasa ta kafirci to amma abin mamaki kamar yadda bayanai dai suka gabata dan nan duk ina ta taito mana abubuwan da suka gabata ne don zan kara bayani akai sai aka samu a cikin azumin nan da ya gabata daren 14 ga watan azumi sai aka sanya ainihin tattaunawar da shi Muhammad al-Khatami shugaban kasar Iran na yanzu yayi da shi da ainihin Christiana Mafor wadda take ita ce babbar wakiliya ta gidan talabijin na America wato CNN aka sanya yana bayani da farisanci sai a fassara mata ita kuma ta yi mishi tambaya da turanci a fassara mishi suka share kwatankwacin awa biyu ana wannan tattaunawa. To anan har ya apologize, wato ya tuba ga America dangane da abubuwan da Iran ta yi musu tun daga lokacin da suka kafa wannan gwamnati ta su ta Shia. To wannan abin mamaki ne, domin inda zaka gane abin mamaki ne, to duk irin babbakin da waɗancan ƴan Shia suka yi tayi akan America, shin dama matsalar tsakanin Iran da America matsalar addini ce ko matsalar siyasa ce? Idan matsalar addini ce, to ai America bata gyara komai game da addininta ba, kuma Iran bata gyara komai game da addininta ba, to yaya suka yi suka haɗu? Idan kuma matsalar siyasa ce, to matsalar siyasar nan to katta sake kuma tayi tasiri dangane da ainihin matsalar addinin su mutanen Iran, kuma karta sake tayi tasiri dangane da matsalar addinin mutanen America. To ana nan ashe wannan sulhu da su suka nemi a yi wata shimfiɗa ce suke son su yi don su samu ƙara tsurgurguza musulunci, to shine suka fara da matsala ta farko da tafi damun su, ita ce matsalar Salman Rushdie. Sai suka lallashi shi wannan shugaban ƙasa na ainihin Iran, Muhammad al-Khatami, cewa ya zo ziyara aiki a ainihin Washington, a nan New York, nan ƙasa ta ainihin America. Ya je ainihin Washington, kuma ya je ainihin New York, duk ya kai ziyara. To wannan ziyara da ya kai a sakamakonta ne sai aka samu an yi tattaunawa da shi ta ainihin ƴan jarida, domin ya yi wata dunkulalliyar magana wadda yake sai aka ce to a tara mishi ƴan jaridun yammacin duniya na Turai a ji me yake nufi da wannan magana ta shi. Shine aka tara mishi waɗannan ƴan jaridu, suka ainihin yi mishi tambayoyi, ya yi cikakken bayani, ya ce to sun yafe wannan ainihin hukunci wanda ainihin Khomeini ya yi, sun je kuma sun ainihin dindinciki malamai sun ba su fatawa akan cewa to wannan matsala ana iya canza ainihin hukuncin a yi sassauci a kai, domin yana cikin aƙidar Shi'a. Na taɓa faɗa muku a nan, kuma yanzu zan ainihin ƙara gaya muku, idan limami na Shi'a ya mutu, to fatawoyi waɗanda ya bayar to suna sun mutu, ba za a yi aiki da su ba. Amma in karatu ne a rubuce rubuta, to za a ci gaba da aiki da wannan karatu, amma fatawa hukuncin kaza sai a kaza, in kaza ya faru sai a kaza, to limami na mutuwa to wannan matsala ita ma ta mutu tare da shi. Wannan yana cikin ainihin aqidar Shi'a. Idan ka yi karatu a cikin usulin fiqi na Shi'a, to ya kamata ainihin ya zama ka san wannan. Kun kuma sun hada ka da mujalla da jarhulatu, sun mai da kai dan iska, sai kai kokarin ka koma makaranta. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan na daga cikin abin da ya taimaki shi Khatami ya samu damar je tambayi malamai waɗanda suke da rai, suka bashi wannan fatawa, shikenan sai suka ce sun janye wannan. To an sanya wannan ainihin matsala a gidan ainihin talabijin na Burtaniya na Ingila, wato a daren ainihin Laraba, wanda ya daidai da 2 ga watan Juma'a Saniya, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1419, wato a bana kenan, a cikin wancan mako wanda ya gabata, daren Laraba da ya gabata, wanda wannan ya yi daidai da 22 ga cikin wannan wata na Septemba da muke ciki 1998. To wannan rahoto na ainihin sanya muku shi kunji, to amma saboda lokaci ya ƙure mana matuƙa a wancan lokaci, za mu sake ainihin maimaita wannan rahoto, domin muna sanya maganganunmu ne da kaset a cikin kaset, kuma muna son duk magana da muka yi to mu ɗaura wannan magana tamu da dalilin da ya sa muka yi ta. To kafin mu sanya wannan rahoto, yanzu abin da ya kamata a yi tambaya, shin haƙƙi ne akan shi Khatami dangane da wannan yafewa? Ba haƙƙi ne akan shi ba. Haƙƙi ne akan wasu malamai, ko da malaman Rabitatul Alamin Islami? Ba haƙƙi ne akan su ba. Don haka wannan ya bayyana mana ainihin tantagaryar zindiƙanci na shi wannan Muhammadu Khatami, kuma ya bayyana mana lalle addinin musulunci a wurin ƴan Shi'a ba abu ne wanda yake da mutunci ba. Daga ainihin addini suke, amma siyasa ce manufarsu a ƙasa, amma sai su daga da sunan addini. Wannan zindiƙin nanan cikin garin Zariya da ya zo shi ma haka yayi, da ya tashi sai ya ce a zo za a kafa gwamnatin musulunci, ana bin shi ana tafiya Islam only. Ana nan da yake zindiƙi, duk inda yake zindiƙi ne sai ya juye ya birkiɗe,
sai koma yana cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka bayan Allah na gargaru waɗanda suka bi shi da tsarkin zuciya sai suka kauce mishi, sai aka bar shi da ɗan tasha, ɗan iska, waɗanda suke masu kwasan shara, gantalallu waɗanda ba su da aikin yi. Wannan ɗan iska ya rasa yadda zai ɗan sanda, sun fitine shi saboda tsohon ɓarawo ne, ɗan gidan fata ne, sai ya murɗa jakula saboda a ce shi ma ga shi don ya samu damar yin iskanci yadda yake so. Aka ce mutane waɗanda suke masu ilimi, waɗanda suke daga likitoci, sai engineers, sai malamai na musulunci, wanda wannan yana da degree a kan kaza, wannan na da masters, wannan na da PhD a kan kaza, aka ce su ke binka. Mutane masu ilimi waɗanda suka san meye addini, meye rayuwa, menene mutuncin rayuwa, menene mutuncin addini, da gaske suke addini gadangadar, an kashe wasu a saboda haka. Wasu an fare musu ƙafa, wasu an fare musu hannu, wasu sun rasa matayensu, wasu sun rabu da iyayensu. Aka ce duk irin waɗannan bayan Allah na gari sun rabu da kai, ɗan iska, ɗan tasha sun dawo suna ainihin binka. Dan Allah ba kai asara ba, tun a nan duniya baka fara ganin amsar mugun aikinka ba. Jama'a mun fahimci wannan da ke ko, to haka suke, sai su dago mas'alar addini, amma wallahi siyasa ce a ƙarƙashi. Duk inda za su bayyana gwamnatinsu ta Iran sai su ce Islamic Revolution, gwagwarmaya ce ta musulunci. Amma a cikin rubuce-rubucen da shi jawabai da shi Khomeini yake, sai ka je yana cewa inna sauratana sauratun shi'iyya, wannan gwagwarmaya ta mu gwagwarmaya ta shi'a. To amma in za a watso mujallu ƙasa waje sai a sa gwagwarmayar musulunci, saboda yaudara za a yi. Jama'a mun fahimci wannan da ke ko, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Don haka a taƙaicen taƙaitawa, ga ainihin maimaicin wannan report da nace kafin kuma in sa mana rahotannin menene kuma suka biyo bayan waɗannan jawabai da ainihin shi Khatami yayi, aka fassara su da Turanci, sa'annan kuma suka tashi suka rungumi hannu da shida sakataren majalisar ɗinkin duniya, wato Kofi Annan. Kofi Annan ya jinjina mishi, wato ya yi masa aiki kenan, ya jinjina mishi. Sa'annan kuma aka zo aka sanya Salman Rushdie yana ainihin ɗaga wannan littafi nashi, yana nan nuna wa jama'a haka gashi nan an yi mishi sabon bugu. Bayan da ya gama sannan press secretary na White House, wato sakataren watsa labarai na ainihin gidan sarauta, gidan mulki na nan America, Mike Mercury, shi kuma ya tashi ya yi jawabi, ya nuna armashin da godiya akan wannan abu da shi Khatami ya yi. To bayan da aka yi haka kuma, ɗan jaridan ya yi ainihin cikakkun bayanai akan haka, wanda yake dai ga su dai a taƙaicen taƙaita mun kawo su, kuma ainihin za mu sake kawo su yanzu don ka ji. Billahi tawfiq.
Iran has hinted that it may lift the Islamic death sentence on the British author Salman Rushdie. Iran's president has said the matter is completely finished. Diplomats are trying to clarify exactly what he meant. The Iranian president, Mohammad Khatami, is in New York for a General Assembly of the United Nations. While there, he gave a rare briefing to Western journalists. The issue of Salman Rushdie was raised. The author was the subject of a fatwa, or death sentence, passed by the late Iranian leader Ayatollah Khomeini for writing alleged blasphemy in the book The Satanic Verses. President Khatami now has a new interpretation of the fatwa's current status.
We should consider the Salman Rushdie issue as completely finished. As a faqih, as an Islamic jurisprudence leader, the Imam told us what his opinion about this was. And many other Islamic ulama have told us about their fatwas in this respect and what they
think.
And the government of the Islamic Republic has officially announced that it, in practice, has no decision in this respect.
President Khatami's assertion that the affair is now closed drew a cautious response from the White House.
Given our own strong feelings on the fatwa that was issued on Salman Rushdie initially, if that is carried through in the single of the vote, that would be a welcome development. But again, what we've said often, actions, as we look at the policies of the government, we're speaking much louder than words.
U.S. Secretary of State Madeleine Albright could be the first to get clarification on Salman Rushdie. A further meeting between America and Iran is due in New York on Monday. Mike Gray, Sky News.
Wannan ainihin shine rahoton da ainihin muka fara gabatarwa da jama'a akan bayani dangane da cewa shi Muhammad Khatami ya ainihin yi bayani dangane da cewa Iran ta yafe wannan hukunci. To ko da yake daga baya an zo an samu su kansu mutanen Iran sun nuna rashin goyon baya da ainihin yafewa ta kan wannan matsala kamar da zamu zo mu bayani. To amma kun san kullun abin da ake dubawa shine wane ne shugaban ku in yi magana duk taron ku in kun yi magana din nan to ta shugaban ku ake kallo. Don haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi rubuta wasiƙun shi zuwa ga ainihin sarakunan kafirai, daga cikin wasiƙun da ya rubuta akwai wasiƙar da ya rubuta wa Hirakal sarkin ƙasar Rome. Yace ka zo ka musulunta Allah zai baka lada biyu. Yace idan kuwa ka ito duk wani kafiri da ya bautawa Allah da kafirci to kana da ainihin zunubin shi bayan naka zunubin. Ma'ana babbadin nan shugaba din nan shi ake saurare. Da zaran shugaban ku ya miƙe ya ce kaza, to in fa ba juyin mulki kuka yi mishi kuka ce kun tire shi wannan magana lallai ku ba ku yarda ba, to wane ne zai lura da maganar ku? To dan haka bayan da ainihin aka yi wannan, sai kuma har wa yau aka saki ainihin samu a daren Asabar nan da ta wuce. Sai aka wato daidai da ranar 5 ga watan Juma'a duk saniya din wannan shekara ta 1419 wanda ya daidai da 25 din nan ga ainihin watan September din nan da muke ciki 98, sai Sudan Sky News wato gidan talabijin na su Ingila sai suka sake sanya ainihin wani rahoton su kutun da guda kuma suka karkata suka tafi wurin Salman Rushdie. Shi kuma menene zai ce? Ya nuna ainihin irin kunci da wahalar da ya shiga a cikin waɗannan shekaru 10, don ya ce wannan ya ja an kashe da yawa daga cikin wasu abokai nashi da ƴan uwanshi da wasu ƴaƴaye nashi. Akwai wani ainihin mutumin ƙasar Japan da ya fasara wannan littafi nashi da Japananci tuni sojojin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun gama da shi an kashe shi la'anatullahi alaihi. Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa kenan bayan da ainihin aka gama hira da shi. Aka ce to ko zaka tubar wa musulmi akan abin da kai, yace zai tuba. To amma tuban da shi yake nufi me yake nufi? Yana nufin ya tuba akan wannan abu da ya siyafe shi. To amma ya janye wannan littafi, bai janye ba, sai aka yi wa littafin sabon bugu, kyakkyawan bugu wanda ba a taɓa bugu mai armashi ma irin shi na wannan littafi ba. Gashi an zo da shi katan-katan an bare shi, Salman Rushdie din ya ɗauka yana ainihin nunawa. Waɗannan rahotanni duk da nake gaya muku ni ne da hannuna na ɗauke su da video daga ainihin gidan talabijin na Sky News. Duk wanda yake son ya gani zai iya kawo kasafin shi na video sai a ɗaukan mishi ka gani kiri da musu. Gashi ainihin ya zama tantirin kafirin tare da ainihin kafirai yana runguma matar shi tana tsaye tsirara ainihin babu sutura ta musulunci a jikinta, suna murna kafirai kuma su nemi shi tafi ana hira da shi da ƴan jarida. To wannan ainihin rahoto shine rahoto na gaba kuma ainihin da za a sa. To shin wannan tuba ya hadda za a ce an yafe mishi? To masalar addini, fatawar addini kuma za ta zama fatawar siyasa ce? Kuna jin fatawar addinin musulunci kana SDP ne kaje kana sarkin tauri na NRC ka kashe mana shugaban SDP, yanzu in ka dawo ka tuba ka shiga jam'iyyar ma a ce an yafe ka? Wallahi ba haka bane. Saboda haka Salman Rushdie ko dai a kashe shi a matsayin an kashe shi murtaddan akan bai tuba ba, ko kuma a kashe shi a matsayin haddi, kuma ni na ce ina godiya ga Allah domin muna fatan duk abin da ya faru ga musulunci ya zama alkhairi gare shi. Wannan dama ce ma muke fatan Allah ya sa a samu ainihin dama a samu a kashe shi, domin yanzu wannan dama ta bashi dama cewa yanzu zai samu ya samu damar yawo duk inda yake so. To da ƴan jarida suka gama hira da shi sai kuma suka karkata suka tafi ainihin wurin wasu masallatai a nan Ingila da wurin wasu shugabannin kungiyoyi kamar da za ku zo ku ji suka yi hira da su. Sun haɗu da wasu matasa, daga cikin matasan ɗaya da dama ba malami ba ne, haɗuwa suka yi da shi ya fito masallaci. To aka tambaye shi yaya ya ce ina ganin wannan wata hanya ce ta dai an janye wannan fatawa ne don a zauna lafiya. To kaga haza laisa bi alimin fala tas'al anhu, wannan ba malami ba ne ba za ka bincike game da shi ba, dama tunda yadda ka ji fatawar tashi shi ma haka yake. Aka je aka sake samun wani matashi alhamdulillahi aka tambaye shi, yace a wannan magana bai halatta a janye ta da magana tana nan. dan haka muna nan muna ainihin dalibai ran Salman Rushdie. To magana kenan. To haka ainihin aka je aka samu wani dattijan malami shugaban wata kungiya shi ma ofishin shi aka je aka tattauna da shi kamar da za ku zo ku ji. To me za ka ce? Yace lallai dai abin da Salman Rushdie yayi wa musulunci da musulmai yana nan yana kunar musulmi a zuciya. Lallai sai dai Salman Rushdie ya dauki wani mataki da zai huce wa musulmi abin da ya dame su a zuciya. To amma su kuma ai ba su nufin daukar wannan matakin ba. Domin littafin yayin da aka yafe wa Salman Rushdie ya fito, ya kuma fito da sabon bugu na littafin. Kuma har yace zai rubuta 10 years experience din shi, shekaru 10 din nan da yayi, waɗanne irin darussa menene ya fuskanta a wannan abin. Yace kuma zai rubuta littafi akan haka kamar da za ku zo ku ji ainihin a wannan rahoto. Allah madaukakin sarki ya kiyaye.
Rushdie has revealed he was moved about 30 times in the 10 years he endured an Iranian death sentence. During that time, the detectives assigned to him identified at least 20 suspects in Britain who they thought would carry out an assassination. All of them were deported. Special branch prosecution for the author is to be reassessed now he's virtually free of Iran's death threat.
It was just a short walk, but for Salman Rushdie, it symbolized freedom. The author was still accompanied by his protection officers today, but he believes his life is no longer under threat.
All I've ever looked for is a return to real life, or at least, let's say, the normal life of a professional writer. And that's what I hope I can now very rapidly regain.
Rushdie went into hiding in 1989 when the late Ayatollah Khomeini issued the fatwa. The incident was sparked by his novel The Satanic Verses, which was deemed offensive to Islam. A Japanese translator of the book was murdered, and Rushdie himself was subjected to a series of assassination attempts.
A very large number of Iranians during this time have been expelled from this country, and many cases I was informed that the reasons for that were that they were here to try and carry out the fatwa. Now, the exact number, I confess I don't remember, but it's sort of more than 20.
In Birmingham today, there was still anger over Salman Rushdie, and some hardliners insisted the fatwa was still in place.
What we believe is if he's done anything in a homogenous Islam, he should be, the sentence he has had, he should suffer the sentence. Basically, I said that the fatwa shouldn't be lifted.
I think he's probably safe in Britain, but I think unless until he faces the core question and removes the feeling of hurt which the Muslims worldwide see, he won't be safe outside this country.
But Salman Rushdie said there'd be no apologies.
I've had 10 years of my life deformed by this. I've had friends of mine threatened. I've had my family's life messed around with. I've had people that I care about shot and killed. You know, I could ask for an apology.
Mr. Rushdie now intends to write a book about his experience in hiding. Emma Heard, Sky News, Central London.
Allah ya shirye da mu. To jama'a, kamar yadda kuka ji, waɗannan su ne ainihin abubuwan da suke faruwa. To su kansu mutanen ƙasar Iran, kamar yadda na faɗa, sun ce ba su yarda da wannan ba. To mu kan dama ba ma dama da yawunmu aka yi ba, ba a tawaganmu ba, ba shugabanmu ba ne, ba wakilinmu ba ne, babu abin da ya kammala da Muhammadu Khatami, ba abin da ya haɗa mu da Khomeini, ba abin da ya haɗa mu da Salman Rushdie, ba abin da ya haɗa mu da shi wannan press secretary na White House Kofi Annan, ba abin da ya gammana da shi. Duk waɗannan baki ɗaya, abin da muke cewa shi dai Khomeini kam ya riga ya mutu, kun ji hukuncin musulunci ainihin a kan shi. Wannan hukunci ba ra'ayina ba ne, kamar yadda na fito na faɗi, zantuttukan shi suka sa malaman musulunci suka hukunta shi akan haka. Malamai fiye da 1000 sun taru, sun yi ainihin taro a Rabitatul Alamin Islami, sun tabbatar da cewa Khomeini kafiri ne. Ina nan da wannan kofin fatawa na, taɓa fito muku da shi, kuma duk wanda yake so za a iya fito mishi da shi, sai je ya fito start. Sannan akwai shi wannan babban malami Ash-Shaykhul Muhaddisul Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yana da fatawa ta musamman, tana nan har kofin rubutun hannun fatawa ta shi ina da shi, dangane da cewa Khomeini din nan kafiri ne. Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya ce abubuwa biyar ne suka sa ya kafirta shi. Ya ce wanda kowane ɗaya daga ciki mai zaman kanshi ne akan mutum ya zama kafiri, balle ya haɗa biyar ɗin. Da yake su da gaske suke addini, sai ma'aikatar kula da addini ta ƙasar Iraq sai ta turo ministan ta wurin Ash-Shaykhul Muhaddisul Albani, cewa shin da gaske ne ka ce Khomeini kafiri ne, kuma ina dalili? Haka ake magana. Ya zauna ya zayyana musu, shi ne aka rubuta wannan fatawa. Sannan akwai kasat sukutun da guda minti 90, wato awa 1 da rabi, الشيخ المحدث الألامة الألباني يتينا بعد فتوى أكن توا خميني كافريني دقنا نندس أولينا ولله الحمد جماعة من فهمتوا نقول kuyan ta iya yiwa ka ce ai waɗannan ahlus sunna ne suka hukunta shi sai aka zo aka samu wani babban malami a Dr. Musa Al-Musawi yana nan yanzu yana rayuwa a kasar Iran wannan malami shi da kanshi ya hukunta da cewa Khomeini kafiri ne yace kuma ma na rantse da Allah da Sayyidina Ali zai dawo duniyar nan da sai ya tsaya da haddin ridda akan Khomeini to wannan babban malami dan Shi'a ne yana da littafi da yayi Ash-Shi'atu wa Tashih abubuwan nan duk da ƴan Shi'a suke son su zo su yada muku a wannan kasar yace wannan abu ba shi asalin addinin Shi'a bid'a ne a cikin addinin Shi'a kamar me kamar hada sallah sallah azhar da al'asar sallah magruba da isha kullun an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama an halin tafiya ko hawan arfa ko kuma wajen muzdalifa ko kuma halin ruwa ko iska ma'ana bukata in ta kama manzon Allah yakan hade wannan to amma su a cikin addinin Shi'a azhar da al'asar a hade su magruba da isha a hade su kuma ko da yaushe yace to wannan ba addinin musulunci bane yace wannan matsalar bid'a ce a Shi'a haka ainihin auren mutu'a yace wannan auren mutu'a bid'a ne a Shi'a yace kuma yaya al'ummar da ke neman albarka wurin uwa wadda har manzon Allah yace uwa aljanna na karkashin kafarta yace za ta iya halatar da auren mutu'a wanda yake zunzurutun karuwanci ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka kun ji matsalar ba ni ne kenan zariya nace ainihin kuma da kafiri bane ni na nakalto abin da manyan malamai suka ce ne kuma tunda sun ce ne a ilmance ya zama dole ne duk wanda ya san mutuncin addinin musulunci ya yadda domin na daga cikin abubuwan ku karanta wannan ainihin wato wasiyar Khomeini Khomeini ya zargi waɗannan qur'anai wanda Saudi Arabia Fahad ya sa aka buga su Khomeini na ganin cewa alqur'anan nan na kasassu ne ba cikakku bane Khomeini bai yadda da waɗannan sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya zagi sahabbai irin su ainihin Jundub irin su Abu Huraira ya ci mutuncin irin su ainihin Aisha saboda haka mas'alar mai girma ce dan haka kan Khomeini tashi ta gama sai mu ce fala'anatullahi alaihi yanzu ta rage wa Khatami da Kofi Annan da Bill Clinton da secretary na press Mike Mercury da Salman Rushdie sai mu ce mene musu addu'a Allah ya shiryar da su ya sa su tuba su dawo kan addinin musulunci da manzon Allah ya zo da shi idan ba haka ba dukkan su baki ɗayan nan da muka lissafa Allah ya saukar musu da bala'i da musiba duniya da lahira wanda ba za su iya dauka ba daga ƙarshe kuma Allah ya la'ance su ya babbaka su a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala ba mu saurara anan dangane da wannan kaset kuma sannan sai mu ci gaba da karatun mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.